Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 25, mita 21, sai mita 16, sai kuma ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen radio amfani Sarauniya Nomad da Lonnia da kuma Far'a dukan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da Aliyu Mustafa na Sokoto da sauran abokan aiki daga Washington a gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar. Ga kanan labarai na.
Tumalin yaro gwamnatin Somalia ta rantse cewa sai ta rama halin da Al-Shabab ta kai akan wani sansanin sojoji suka kashe musu soja da yawa. An tambayi shugaban Amurka Donald Trump ko zai rantse akan shaidar da James Comey ya bayar na FBI, yace zai bada bayani amma ba zai rantse ba. Sannan wata kotu yaki ta addace a Pakistan ta yanke hukuncin kisa akan wani mutum da ta ce ya amfani da Facebook da WhatsApp wajen batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
To a bayan labaran duniyar kuma,
kotun soja na musamman da ke zama a garin Maiduguri ta yanke wasu hukunce-hukunce ga wasu jami'an soja guda biyar, ya hada hukuncin kisa ga wani jami'in soja da ke mukamin Corporal da ake kira Corporal Hilary Joel.
Muna tafa da bayanin wannan da kuma sauran hukumce-hukumcen da kotun ta yanke. Daga Mina, jami'an AFCC sun damke shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger. Za mu ji bayani. Sannan muna tafa da filin amsoshin tambayoyinku da kuma nasihar malamai kan Ramadan. Yanzu ga labaran duniya.
Jama'a barkanku da wuni. Gwamnatin Somalia ta lasa takobin cewa sai ta rama kazaman halin da mayakan kungiyar Al-Shabab suka kai akan wani barikin soja da ke Galgada, yanzu suka kashe sojoji akalla 48 a ranar Alhamisin da ta gabata, wanda kuma an ce wannan shine farmaki mafi muni ma da aka taba kaiwa akan duk wani sansanin sojoji na wannan kasa. Shugaban Somalia Muhammad Abdullahi Farmajo ya lanci halin, ya kuma aika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan sojojin da aka kashe. Sannan kuma shugaban ya ce gwamnatin shi za ta taya hukumomin lardin Puntland wajen daukar fansa akan wannan farmaki. Shi dai wannan alkawarin ya biyo ne bayan alwashin da shi kansa shugaban yankin Puntland din Abdi Weli Muhammad Ali ya shani na cewa su ma sun kaddamar da yaki ga dangadan akan Al-Shabab da ke wannan yanki na Galgada. Mayakan Al-Shabab dai wanda suka auka barikin sojan daga kowace kusurwa, an ce sun share kamar sa'o'i da yawa suna fata takar wurin da harbe-harbe kafin kashinta su kwace shi. Hukumomin kasar Iran sun ce Amurka da Saudi Arabia ne suke dora laifin bada goyon baya ga mutanen da suka kai hari akan majalisar dokokin Iran da kuma wata muhimmiyar makabarta da ke Tehran inda aka kashe mutane 17. A lokacin da yake jawabi wajen jana'izar da dubban mutane suka halarta, shugaban addini na Iran din Ayatollah Ali Khamenei ya ce wannan harin da aka kai a ranar Laraba da ta wuce ba abin da zai yi illa ya sa mutanen Iran wanda daman ba sa son Amurka da Saudiya su ƙara tsananinsu. Ayatollah din ya ce tagwayen harin da aka kai akan majalisar dokoki da kuma kan makabartar tsohon shugaban addinin Iran Ayatollah Ruhullah Khamenei ba za su sa goyon mutanen Iran ta yi rauni ba ko musƙalar zarratun. Duk da cewa tuni kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai wannan hare-haren guda biyu, dubban mutanen da suka halarci jana'izar mamatan sun yi ta ihun la'anta Amurka da kuma kira akan a hallaka dukkan 'yan gidan sarauta Saudi Arabia din. A halin yanzu kuma hukumomin Iran din sun kame mutane akalla 41 da ake jin suna da hannu a cikin farmakin da aka kai a wasu samami da ma'aikatan tsaro suka kai a cikin Tehran din da kuma wasu sassa na lardunan Kurdawa da ke yammacin wannan kasa ta Iran. Jiya Juma'a, yan jaridu sun tabbayi shugaban Amurka Donald Trump idan ko a shirye yake ɗauki rantsuwa dangane da shaidar da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI, wato James Comey, ya bayar game da zancen da ya yi da shi shugaban, inda Trump ya ba da amsa cewa 100% zan ba da bayanin, to amma kuma sai sauri ya ƙara da cewa ba fa zan rantse ba. Duk da haka Trump ya ce a shirye yake amsa duk wasu tamboyi da za su fito daga Robert Mueller, wanda shi ma wani tsohon shugaban hukumar FBI din ne, wanda kuma yanzu shi ne aka nada matsayin shugaban hukumar gudanar da bincike mai zaman kanta wacce za ta bi diddigin gano ko Rasha ta taka wata rawa a cikin zaɓen shugaban ƙasar da aka yi bara a Amurka. Da yake karɓa tambayoyin 'yan jaridu yayin da yake tarbon shugaban ƙasar Romania Klaus Iohannis jiya a fadar tashi ta White House, Shugaba Trump ya ce James Comey ya tabbatar da gaskiyar abubuwa da yawa da shi Trump ya dade yana fada. Wanda yake kuma Trump ya kara da cewa akwai abubuwa da yawa da Comey ya fada wanda ba gaskiya bane. To muna ba ku labaran duniya daga sashen Hausa na Amurka a Washington. Wata kotun yaki da ta'addanci ta kasar Pakistan yau Asabar ta yanke hukuncin kisa akan wani mutum dan shekaru 30 da aihuwa wanda tace ta same shi da laifin yin kato bara da sabo a rubuce-rubucen da yake yi a cikin duniyar gizo. Wani lawai mai suna Muhammad Shafiq ya ga wannan gidan rediyon Murya Amurka cewa an dauki matakan tsaro masu gaunin gaske a kotun da aka gabatar da wannan shari'a da aka kammala a cikin gidan wani yari dake garin Bahawalpur. Lawoyin da suka gabatar da ƙarar sun zargi shi mutumin da ake kiran shi Taimur Raza da cewa ya yi amfani da dandalin Facebook da WhatsApp wajen warwatsa wasu bayanai da hotunan batanci akan manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Ba dai samu jin ta bakin lawoyin da ke kare shi mutumin da ake zargin ba duk da cewa an so a ji ta bakin nasu. Doka dai ta bayo shi Raza damar ya ɗaukaka ƙara idan bai lamunta da wannan hukuncin da aka yanke mishi ba. Jiya Juma'a kotun harkokin zabe ta kasar Brazil ta ki yanke hukuncin da zai sa a tsige shugaban kasar Michel Temer daga kan kujerar shi ta mulki duk da rigingimun da ke kara rurutuwa saboda abubuwan ashin da ake zargin shi da aikatawa da kuma bakin jinin sa a wurin al'umma kasar da aka ce sai da karuwa yake yi. Bayan da aka share kwanaki hudu ana wannan shari'ar, kawuna alƙalan kotun kolin zaben sun rabu wajen yanke hukuncin, inda hudu daga cikin su suka goyi bayan abin shugaban akan karagashi ta mulki, uku kuma suka ce su sun fi ganin wasu sun kwandaci a cire shi saboda zargin magudi da amfani da kudade da aka ce yayi a lokacin da ya tsaya zabe a shekarar 2014. A cikin watan jiya ne dai aka yi tonon silili lokacin da aka gano wani kaset wanda a cikinsa aka jiyar da shi shugaba Temer din yake ba da umarnin a aika wasu mankudan kudade ga wani hamshakin na hannun damansa da ake kiran shi Eduardo Cunha, wanda yanzu haka yana can makargaba a gidan kurkuku yana zaman daurin shekaru 15 da aka yanke mishi bayan da aka same shi da laifin cin hanci da sarrafa kudade ta hanyar da doka ba ta yadda ba. A ƙarshe, yan sandan London sun ce ashe mutanen nan guda uku da suka kai hari akan gadar London sun yi kokarin su dauko hayar wata jibgegiyar mota mai nauyin ton 7.5 wacce ta fi wacce suka yi amfani da ita girma wajen kai harin, amma sai yunkurin da suka yi na su biya kudin hayar ita waccan babbar mota din ya ci tara. Sufurtun 'yan sandan da ke jagorancin cibiyar yaƙi da ta'addanci na rundunar 'yan sandan London Dean Hayden ya ce sun samu kulabin giya har guda 13 wanda aka cike su da wani mai a bayan motar aka ajiye, wanda kuma su 'yan sandan suna ji watakila shi wannan mai na nakiyar sinadarin bam ne. Haka kuma Hayden ya ce suna neman taimakon jama'a wajen samun bayanai game da wasu kaƙe da aka amfani da su wajen kai hari akan kasuwar Boro.
Labaran duniyar kina ka saurara. Madalla, wata kotun soja ta musama Maiduguri ta yi hukumce kan wasu sojoji biyar cikinsu har da wani mai suna Kofar Hillary Joel wanda aka yanke masa hukuncin kisa bisa laifin kisan gillar da ya yi ma wani wanda ake zargin cewa dan Boko Haram ne a garin Dambuwa.
Mai shari'an wanda kuma ake kira prison a takaice, wato Brigadier General Olusegun Adeniyi, ya ce Kofar Hillary Joel ya aikata wannan laifin ne lokacin da suka je gudanar da wani aiki a garin Dambuwa, inda suka shiga gidan wani mutum don gudanar da bincike. Suka gano bindiga da man fetur da dai wasu abubuwa a gidan wannan mutumin tare da rakiyar jami'an civilian JTF. Brigadier General Adeniyi ya ce wannan jami'in sojan ya aikata abin da ya aikata ne lokacin yana kurtun soja kuma ba tare da gudanar da bincike ba, inda ya ciro lata ya kunna ma wannan mutumin wuta wanda ake kira Wabilawan, amma ka fi sani da suna Chemical, wanda hakan ne ya sanadiyar mutuwar wannan mutumin.
Sentence you last for Hillary Joel to death. The court is however this sentence is however subject to confirmation by the
yace bayan bincike da wannan kotun ta gudanar kuma ta same ka da laifi na haka Kofar Hillary Joel an yanke baka hukuncin kisa, amma har yanzu wannan hukuncin sai an samu amincewar babban hadkwatar rundunar sojan kasar.
This court hereby sentence you Private Chief Daniel as follows: count 1, 15 years imprisonment.
Kotun ta kuma yanke ma wani mai suna Private Chima Daniel daurin shekaru 15 a gidan yari, wanda aka zarga shi ma da laifin kisan kai a garin Zabarmari da ke karamar hukumar Jere a jihar Borno. An da ya zargi Chima Daniel ne da kisan kai ga wani yaro da ake kira Yakubu Isa, inda ya dinga azabta da shi, ya kuma dinga yi masa bulala, sannan ya amfani da barkono ya dinga shafa masa inda ya dinga yi masa bulalar, bisa zargin cewa ya sace masa wayar talaho, wanda hakan ne ma ya sanadiyar mutuwar wannan yaron dan shekaru 13 da haihuwa.
This court hereby sentence you, Corporal Aliu Aidu, as follows. You are reduced to private.
Kotun ta kuma ragewa wani da ake kira Aliyu Audu, makaminsa daga matsayin corporal zuwa kurtun soja, sakamakon cin zarafin wasu yara da ya guda uku. Da aka ci ya dinga lakaɗa musu dukan tsiya, wanda kuma suka ce ya sa a ma tsarin dokokin ƙasar nan, musamman ma wannan lokaci da ake yaƙi da ƴan ƙungiyar Boko Haram. Waɗannan yara dai sun haɗa da Yakubu Isa da Babale Mustapha da kuma Sani Mustapha, dukkaninsu mazauna ƙauyen Zabarmari na ƙaramar hukumar Jere da ke jihar Borno.
This court hereby sentence you to Basanji Ogunche as follows. Count 1, 5 years imprisonment. Count 2 years imprisonment. Both sentences are to run concurrently.
Kotu ta kuma yanke ma wani mai makamin corporal da ake kira Sunday Oguje shekaru 5 da kuma shekaru 2 a gidan yari, wanda dukkaninsu za su tafi lokaci guda. An da ya zargi corporal Sunday Oguje ne da kokarin karkata a sashe 641 mallakar sojan Najeriya da kuma satar wayar hannu na wani soja da ake kira iPhone, wanda aka ce an gano wannan a sashen ne lokacin da ya yi kokarin tafiya garin gida, wato a jihar Benue. Sai aka gano cewa akwai wata wayar hannu mallakar Ali Felix da bata, sannan aka shiga binciken wannan wayar hannun. Sai aka gano wannan wayar a cikin jakan nasa, aka kuma gano waɗannan a sashe 641. Yace kuma sun gano cewa yana kokarin tafiya a sashen ne, dan hakan ya saba ma dokan aikin soja. Kotun ta kuma ragewa wani mai makamin sergeant da ake kira Falanga Samuel, makami a matsayinsa na saje, zuwa last corporal sakamakon laifin da aka ce ya aikata na gudu daga filin daga lokacin da aka tura su yaƙi a garin Kareto da ke ƙaramar hukumar Mobar, da aka ce kuma ya arce ne ya yi tafiyarsa zuwa wajen kawunsa a garin Gombe, wanda ya shafe kwana 43. Kotun ta kuma zargi Balanga Samuel ɗin da watsar da makaman da aka bashi a lokacin da suke yaƙi da ƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin, wanda kotun ta ce daga bisani an gano waɗannan makamin har da ma bindigar da ke hannunsa, don haka aka rage masa mukami daga matsayin saje zuwa mukamin last corporal. A kuma zargi na biyu aka sake rage masa mukami zuwa kurtun soja, wanda wannan hukunci ya tashi a kansa a matsayin kurtun soja. Sai wannan kotun ta umarci a saki Balanga Samuel da kuma Audu Aliyu, a dukkaninsu aka rage masa mukami da cewa su je su cigaba da aikinsu na soja. Sai lokacin da babban hirkwatar sojan kasar ta amince da wannan hukunci da ma sauran hukunce-hukuncen da aka kaddamar na kisan kai da kuma waɗanda aka yanke wa hukuncin zama a gidan yari. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna daga Mina, kuma wakilin mu Mustapha Nasir Batsari ya ce jama'a hukumar AFCC sun yi awon gaba da shugaban jam'iyyar PDP na jihar Ko Ina dalili.
Hukumar AFCC mai yaki da almundahana da dukiyar kasa a Najeriya ta kama shugaban jam'iyyar adawa ta PDP na jihar Niger Barista Tanko Beji. Ko da yake dai babu wani cikakken bayani daga hukumar ta EFCC akan kama shugaban na PDP a jihar Niger, amma bayanai sun nuna cewa tun a ranar Alhamis da ta gabata ne jami'an hukumar ta EFCC ke tsare da Barista Tanko Beji a Abuja akan wasu kudaden yakin neman zaben gwamnan jihar Niger na shekara ta 2015 da ake zargin yayi sama da fadi da su. To sai dai shugabannin na PDP a jihar Niger sun ci kama shugaban nasu baya da alaka da batun kudade, bita da kulli ne kawai ake yi irin na siyasa. Mataimakin shugaban PDP mai kula da yankin arewacin jihar Niger, Honorable Yahaya Ability, ya ce gwamnatin jihar Niger ce ta kitsa kama Tanko Bejin bayan wasu kalaman sukar da ya yi ma gwamnatin jihar Niger a lokacin bukukuwan cika shekaru 2 da kafuwar mulkin APC a Najeriya.
Kan yayi kalamai ne daban-daban akan buki na shekara 2 da suka yi, shine jihar Niger ba wani aiki da aka yi, mu kamar mun tabbatar da ba aiki ba, ko ana so ko ba a so za mu hito mu magana. In ta kama an kama Tanko Beji a zo a cigaba da kama mu.
To yanzu yana hannun jami'an tsaro, menene matsayin ku?
Matsayin mu guda ne, mu dai abin da muke kira ga hukumar EFCC muna so dan Allah dan Annabi in dai da gaske ake yi ta yi tsakan da Allah bai kamata a cin zarafin an adawa ba
to amma gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta da hannu a wannan kamu da aka yi ma shugaban jam'iyyar ta adawa a jihar Niger kamar yadda commissioner labaran jihar Niger Mr. Jonathan Batsa yayi karin bayani
wa'annan binciken da jami'an tsaro suke yi wa'anda suka gan cewa suna da tambayoyi dole su zo su amsa
amma me yasa tun tunuba ku kama shi ba sai da yayi wasu kalamai lokacin bikin shekara biyu na
suka kama shi ba jami'an tsaro suka kama shi amma mutane su tana wa'annan mutanen sun yi mulki shekara 18 sun yi banna zaka zo kai magana adawa amma in zaka fada kai fi sabilillahi domin in kai ƙarya za a camke ka
shi bai fi sabilillahi ba da ya fada cewa ba ku yi komai ba cikin shekara biyu
amma mun kai wuta beji
a halin da ake ciki dai a ranar litinin din nan mai zuwa 12 ga wannan wata na 6 ake sa ran hukumar ta EFCC za ta gurfanar da Tanko Beijing a wata babbar kotu da ke Mina wanda kuma dama a wannan rana ce za a ci gaba da shari'ar tsohon gwamnatin jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu a wannan kotu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
Madalla gaida Mustapha masu sauraro kada a shafa da cewa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da amsoshin tambayoyinku
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirin amsoshin tambayoyinku Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar su Baffa Haruna Bajoga da Bala Muhammad Damban da Alhaji Abubakar Dangusau da Alhaji Yahuza Kamba da sauran masu sauraron mu da dama kan batutuwan da suka shafi azumi da kuma kashi na biyu na ansar tambayar su Isuhu Lawwali da Idi Ilu duk yan Niger da kuma Sile Yusuf Kano kan tarihin wasan kokuwar gargajiya ta Jamhuriyar Niger To bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambayar su Baffa Haruna Bajoga da sauran masu sauraron mu da daman gaske kan batutuwan da suka shafi azumi idan masu tambayar na saurare to ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja Najeriya kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da cigaban ansar ku
abin da yawanci ake ta ambatawa shine azumi to amma akwai kafarori kamar yanta yanga ko baiwa a yayin da ake da bayi din sa'annan kuma akwai ciyar da miskinai akalla guda 60 a lokaci guda kuma mabukata ne na asali ba wai kawai je tsaye ba waɗanda suke da wata sana'a ce suka mai da wannan barar ko wani abu da makamantan su ba saboda haka waɗannan su ne a takaice nau'o'in kafara sannan ana bukatar mai azumi ya zamana duk abin da yake yi yana tunanin cewa yana yi ne don neman yardar Allah shine azumi an so a lokacin bude baki yayi kokari ya samu dabino inda hali kuma dabinon an fito ya yi amfani da ɗanyen dabino in ya samu sannan in bai samu ba sai ya amfani da dabino busasshe in kuma shi ma bai samu ba to ana bukata dai ya fara da ɗaya daga cikin ƴaƴan itatuwa wato fawater wato kayayyakin marmari sannan in shi ma ba su samu ba to akalla dai kar ya fara sa abu mai zafi a cikinsa ya fara koda da kurbi ɗaya ne wato da ainihin abu mai sanyi a cikin cikinsa sannan alabashi daga baya sha yadda ya saba sha don saboda tana yiwuwa wani in ya kai azumi ya sha ruwan sanyi cikinsa sai kulle da sauransu waɗannan a takaice abubuwan da ake buƙatar masu azumi yawaita yi kenan sannan kuma akwai abubuwan da wato yakan halatta ga wasu amma ba ya halatta ga wasu a cikin azumi misali idan mutum ya kasance bai da lafiya sai ya zama da an yi mishi allura da rana a cikin azumi ko da ya ji makakin allurar nan a cikin koshinsa to babu shakka azuminsa yana nan azuminsa bai faci ba sannan kuma idan mace ta yi amfani da kwalli wato ta sa tozali kafin kecewan alfijir ko namiji ko da sun yi kaki da rana suka ga wannan kwallin ko tozalin a cikin kakinsu to shi ma azumi yana nan bai faci ba sannan kuma duk abubuwan da mai azumi zai yi misali kamar mutum ne ma'aikaci a kamfanin fulawa wadda ƙuran wannan garin na fulawa yana tasowa yana shiga makoshinsa to matukar aikinsa ne kuma lalura ta sa wannan hanyar ne neman abincinsa to shi wannan azuminsa yana nan bai faci ba amma mutumin da ba sana'arsa ba kawai dan ganin cewa ai azumi yake bare ya je shi ma ya zauna don wani abu irin ka shigowa masa to shi in ya je wannan zaman da gangan in wannan garin ya shigo wuyansa to babu shakka bai da azumi sai dai guda ɗaya kawai zai rama haka nan misali wanda ke azumi sai ya zama yayi amai. To da yayi aman nan bai wani rage wani abu daga cikin sauran aman da yazo bakin sa ya sake mayarwa ya hadiye ba. To shi ma azumin sai yana nan kurkure bakin sa kawai zai yi ba tare da ramuwa ko kafara ba. Amma idan mutum ya kago amai da kansa ya kirkira dole ya tako hannu a bakin kwakwalo aman kuma yayi aman sannan da yaga cewa tabbas abin da ke cikin cikin sa na safur da ya ci abinci zai zazzage gaba daya dan haka yana zuwa bakin sa sai ya sake mai da wannan aman ya sake hadiya. To shi wannan matukar ba shi ya kirkiro ba. In shi ya kirkiro malamai sun yi sabani wasu na ganin cewa a'a ai zai ramuwa tare da kafara wasu ko na ganin cewa a'a zai dai rama guda ɗaya ne kawai. To koma wanne ne daga ciki mutum ya kiyaye in yayi aman ya kurkure bakin sa ba tare da ya mai da wani abu daga cikin abun aman zuwa ga bakin sa ba. Sa'annan kuma mai azumi ana buƙatar kullum ya kasance wato yana lizintar karatun Alkur'ani kamar yadda na faɗa a baya kamar da su malam Baffa Haruna da kuma Abajoga da sauran masu tambaya suke ta bayani ko kuma suke neman ƙarin haske. To a taƙaice dai bayani akan azumi bayani ne wanda yake mai faɗi. Sannan kuma azumi ibada ce tsakanin bawa da ubangijinsa domin mutum yana iya fakewa a ɗaki ya take cikin da abinci ya fito fili ya gaya mutane cewa yana azumi ba tare da sun san haka din ne ba. Allah ya yi bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce dukkan wata ibada da dan adam ke yi ta kasancewa to ma'ana kawai yana yi ne dan kansa amma Allah ya faɗi cewa azumi nasa ne kuma shi zai sakayya da shi. Sannan kuma daga cikin garabasar da mai azumi ke samu a cikin wannan wata na Ramadan akwai dare wanda yake raya wannan daren da ibada kamar mutum yayi shekaru 84 ne yana ibada ladan da zai samu ko daya. Sa'annan kuma har yanzu daga ciki akwai itikafi wato lizimtar ibada a cikin masallaci duka ana samu ne a cikin wannan wata na Ramadan. Sannan kuma abin da ya shafi zakan fono wato zakan fidda kai duka shi ma a ƙarshen azumin nan ake yi da dai ayyuka masu yawa na alkhairi waɗanda ba a samu su a cikin wasu watanni in ba cikin watan azumi ba. Sannan duk abin da mutum yayi aikin alkhairi misali ana gobe za a fara Ramadan kai ayyuka na nagarta masu yawan gaske na alkhairi to ladan da zaka samu ba zai kai wanda yayi a ranar ɗaya ga watan Ramadan ba. Shi kuma har yanzu wani abin mamaki da Ramadan shine kwanakin suna karewa alkhairin sa yana karuwa dan haka kenan abinda kai ka samu lada yau to gobe in kai ladan za a ninka ma fiye da yau haka nan jiji haka nan gata kullun hawhawa yake karuwa suke yi. Dan haka a takaice alkhairin da ke cikin watan azumi ba sa lissafuwa kuma a ciki ne Allah madaukakin sarki yake budget wato ma'ana yake kasafi na yadda wato bana za a ce daga wannan Ramadan kafin Ramadan mai zuwa wani zai samu dukiya wani zai samu matsayi wani zai samu ƙaya.
To sai kuma kashi na biyu an sarar da tambayar su Isuhu Lawali da Idi Ilu da kuma Sile Yusuf Kano masu son sanin tarihin wasan kokuwar gargajiya ta jamhuriyar Nijar. Idan masu tambayar na saurare ga ci gaban ansar ku da wakilinmu a Yamai jamhuriyar Nijar Sulaiman Muni Barma ya samo daga wani jigo a harkar kokuwar gargajiya ta jamhuriyar Nijar Alhaji Marin Malam Dauda wanda ya ci gaba da cewa
to metar kamar wani irin guri ne za a iya cewa aka sa a gaba wurin kirkiro da ita wannan kokuwa kamar akwai wata manufa da
aka yi da ita ba komai bane dan hadin kan ƴan ƙasa dan a samu lahiya dan in ka diba taken mu ma aka ce ƴan uwanci da aiki dan ƙasa ta ci gaba kenan dama aka ce wanne wasa ne wanda kowa yana so kenan akwai haɗin kan ƙasa na mutane nace maka takobi 38 aka yi
cikin wannan takobi 38 da aka gudanar ko kuma kwamɓala da aka shirya so 38 wacce jaha ce ta yi sauran jihohi samun takobi
to kai da kanka ka ɗauko kokowa jihohi biyu su suka kawo sakamako guda shine da maraɗi yake da takobi 10 tawa yana da 9 tukuna bane ya samu cikin kwanan nan ya samu shi ma yana da 10 in ka diba kenan tawa yana da 10 maraɗi yana da 10 na uku shine da magaran wanda ake cewa zander yake da 8 na hudu shine doso yana da 4 nyaman yana da 3 agadas yana da 3 in ka gama 10 da 10 28 na da magaran 28 da 4 ya zama 32 32 aka kara mishi uku na nyamai da uku na aga da an samu 38 lisahin da kenan haka nan ne take
wace jaha ce ba ta ba samun takobi a Niger
eh ka san jihohin da fari da jihohi bakwai muka fara dan tilaberi karuwa ce ta yi da yoyo wanda ka sani wanda bai taba samu takobi ba shine jahan Difa da jahan tilaberi abin da yanzu na gaya maka in ka diba akwai sunan maradi akwai sunan doso akwai sunan tawa akwai sunan damagaran akwai sunan ina agades akwai sunan yamai kenan yanzu jihohi shidda suka samu takobi cikin takwas
akwai wani abin da kake ganin ya hana waɗannan jihohi biyu samun takobi
to ka san kokowa lalle na hada da zumunci amma ai sai kaka da kake zaman gwani kenan a lokacin da ake jihohi bakwai kowane dan kokowa sai yayi kokowa shidda ya kada shidda tukunna yake a saka muku na fari yake wucewa wani wuri da manda muke ci a second phase dejem phase da zagaye na biyu wanda mutane ba su hadi ba ka gane ko to yanzu da muna da jihohi takwas in aka fara kwambala kowane jiha sai yayi da jihohi bakwai kenan cikin sakamakon nan da za a yi waɗanda wanda bai fadi wanda ya fadi bai samun takobi ka gane ko kenan don gwani shine wanda bai fadi ba
sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambayoyin yanzu a madadin Alhaji Mari Malam Dauda a jamhuriyar Niger da Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri a Najeriya da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Solomon Abo da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To madalla ga nasihar malamai na Ramadan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni dai sunana Muhammad Bashir, almajiri mai wa'azi. Na'am, shi da azumi Ubangiji ya yi mana shine dan saboda tausaya ma bayinsa. Ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya ce mana farkon goma daga cikin kwana 30 ko 31, Annabi ya ce kashi na goma na farko wannan rahama ne. Goma na biyu shi kuma hadisin Annabi ya ce mana Allah ya yi shi ne saboda gafartawa bayinsa. Dukkanin wani zunubin da bawa yi Allah yakan dauka alƙawari sai ya yafe masa shi. Annabi ya ce mana awwaluha rahama wa awsatuha maghfira. Na farkon shi rahama, na biyun shi ma'ana gafartawa ne. Kenan yana da kyau mu masu laifuka ne. Sannan kuma mun shiga watan da Allah da kansa ya kulle kofofin wutar jahannama. Shedannu waɗanda suke tada mana da hankali su yi mana ma'ana su tunzara mu aikata abin da bai da kyau, Allah ya kama su ya kulle su. Kenan wanga duka dan rahama ne Allah ya mana shi. Kuma sai Allah ya ce kofofina na rahama ga su nan bude, aljanna ga shi nan bude. To daga cikin waɗannan ni'imomin ne sai Allah yakan gafarta ma bayinsa a duk lokacin da suka yi buɗe baki, suka yi addu'a sai Allah ya karɓa sai ya yafe musu. Wani yana nan wasu laifuka ya aikata can daban, amma cikin wannan rahama na wannan wata sai kaga Allah ya gafarta masa. Yana da kyau kuma da yawaita istighfari, yawaita neman gafara da tuba zuwa ga Allah, saboda kai bawa baka san shekarun da suka wuce ko watanni ba irin laifukan da kai waɗanda sun yi wa Allah ma'ana sun sa Allah ya yi fushi da kai. Yana da kyau kenan mutum sai ya nemi gafara ya kuma kyautata halayensa, saboda an yi azumi ne ba dan ka kama baki ba ko daga ci ko sha da wasu ababe na sha'awa na al'amari da ma'a. Ana son kunnanka, halshenka, idanuwanka da zuciyarka da dukkanin gangan jikinka gaba ɗaya su barranta da ababen da Allah ya haramta.
To ga Leonan da ta gidattun labarai.
Malam Ibrahim, gwamnatin Somalia ta lasa takobin cewa sai ta rama kazaman halin da mayakan kungiyar Al-Shabab suka kai akan wani barkin soja da ke Galgala a can kasar, inda suka kashe sojoji akalla 48 a ranar Alhamis da ta gabata, wanda kuma aka ce wannan shine farmaki mafi muni da aka taba kaiwa a duk tarihin kasar.
Kuma sauraro da wanda muka zo karshen shirma wannan lokaci, sai canna misalin karfe 9:30 na dare a gogon Najeriya da Nijar, za mu sake komawa dauke da wasu shirye-shiryen. A kasance tare da mu.